ga mota ka rika hawa jaki zuwa kauye
kai ina fa
ko a je post office dan aika sakon text
fake baje
to dan me za a duka dora wuta aka wai dan ai girki a kitchen
gare man hanga
kamar mace mai hikima kawai ki tana da murhun gas a farashi mai sauki
wannan gaskiya ne
farai likafa ta ci gaba ki shiga rukunin masu amfani da murhun gas yafi aminci yafi kyau kuma yafi sauri kamar dai yadda ke maki domin ƙarin bayani a shiga www.upgradetogas.org.ng wannan sako ne daga kamfanin Africa Nigeria.